Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan matsalar hauhawar farashin kayayyaki da Amurka take fuskanta a baya-bayan nan. Kama daga abin da ya shafi farashin litar man fetur zuwa na kayayyakin masarufi da sauran ababen more rayuwa da kuma irin matakan da hukumomi ke dauka don yayyafawa matsalar ruwan sanyi yayin da ƴan adawa ke ciccikar kamun Luda da Biden. Yau mutum da shirin zai mai da hankali akan kenan sunana Mahmud Lalo. Madalla. Yayin da Amurka ke fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyakin ababen more rayuwa da suka hada hadda kayan masarufi da man fetur, shugaban kasar Joe Biden ya dora mafi akasarin laifin akan shugaban Russia Vladimir Putin, wanda mamayar da yawa Ukraine ta sa farashin makamashi ya cilla sama a duniya. Amurkawa da dama dai ba sa bukatar su zama kwararru a fannin tattalin arziki domin fahimtar wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyaki. Domin abubuwa ne da suke karo da su a harkokin su na yau da kullun. Wannan batu dai zai zamanto muhimmi a tsakanin Amurkawa yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Ko da yake Biden ya ce jam'iyyarsa ta Democrat na da wani shiri mai inganci da zai rage matsalar ta hauhawar farashin kayayyaki wacce ta karu da kashi 8.5.
I want every American to know that I'm taking inflation.
Biden ya ce ina so kowanne ba Amurka ya kunda sanin cewa na dauki wannan batu da matukar muhimmanci domin shine batun da na sa a gaba. Shugaban Amurka ya ambato batutuwan tattalin arziki a wasu muhimman jihohi da suka hada da North Carolina, Ohio, Iowa, Alabama da kuma jihar Oregon wacce tamkar gida ce ga ƴan Democrat. Binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na Amurkawa sun yi na'am da tsare-tsaren Biden kan tattalin arziki, sai dai abokanan hamayya bangaren Republican sun nuna rashin gamsuwa su. Senator Rick Scott dan jam'iyyar ta Republican ne a majalisar dattawan Amurka.
He doesn't do anything other than attack Republicans. If he wants to do something on inflation,
yace ba abin da Biden yake illa ya ciccikar ƴan Republican. Idan akwai wani mataki da ya kamata ya dauka kan wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita, bai wuce yayi murabus ba. Kowane wata sai kaga karuwar hauhawar farashin kayayyaki. To Biden dai bai bar wannan ciccika ta Senator Scott ta tafi haka kurun ba, domin ya sanar da wasu tsare-tsare da yace za su taimaka. Misali, rage farashin da Amurka yake biya na internet, bude taskar da ake adana mai da sauransu.
Senator Rick Scott, Wisconsin, a member of the Senate Republican leadership, laid it all out in a plan.
Biden ya ce Senator Rick Scott, member a majalisar dattawa daga bangaren Republican, ya zayyana waɗannan batutuwa ne da ke nuna tsabar ajandar MAGA, wato taken nan na tsohon shugaba Trump. Shirinsu ne su ƙara kuɗaɗen haraji akan Amurkawa miliyan 75, waɗanda kashi sama da 95 ɗinsu suke samun ƙasa da dala 100,000 a shekara a matsayin kuɗaɗen shiga su. Akalla kowane gida zai ga ƙarin harajin dala 1,500. Ni ana maganin sun yi wa abin mummunar fahimta.
The average tax increase would be about $1,500 per family.
To fadar gwamnatin Amurka ta White House ta dora alhakin matsalar ta hauhawar farashin kayayyaki akan annobar COVID da kuma shugaban Russia Vladimir Putin, wanda mamaye da ya yi wa Ukraine ta shafi farashin mai da hatsi. Masu sharhi irin su Bill Gunston na cibiyar nazari ta Brookings Institute da ke nan Amurka na ganin kamar Biden ba shi da isasshen lokacin da zai samar da sauyi kafin zaben rabin wa'adi.
Fundamental policy shifts will make a difference over time, but if the question is,
yace sauyin tsare-tsare shine zai iya tasiri nan da wani lokaci, amma abin tambaya a nan shine shin za su dauki matakan ne a tsakanin yanzu zuwa zaben rabin wa'adi? Sai shugaba Biden ya yi matukar sa'a ya iya sauya akalar yadda al'amura ke gudana. Kwararru har ila yau a fannin tattalin arziki na cewa hauhawar farashin kayayyaki a Amurka na yin tasiri akan tattalin arzikin duniya. A ranar Talata, kungiyar kwadugo ta duniya ta ce matsalar hauhawar farashin kayayyaki a duniya ta kai kashi 9.2 a watan Maris din bana, abin da ya ninninka kashi 3.7 da aka gani a watan Maris din bara. Desmond Lechman, mai sharhi ne daga cibiyar American Enterprise Institute.
What this inflation is going to give rise to is a recession.
Yace wannan matsalar hauhawar farashin kayayyakin za ta iya zama kamar share fage ce ga fadawar kasashen G7 cikin kangin komai tattalin arziki. Wannan tamkar wani abu ne da za a iya cewa an dauki hanya. Wannan kuma kalubale ne ga tattalin arzikin duniya.
And that's really not good for the whole of the global economy.
Yanzu dai batun ya rage ga Amurkawa ne da za su kada kuriya a zaben na rabin wa'adi, inda za a zabi yan majalisar wakilai 435 da kuma kashi 1 cikin 3 na kujerun majalisar dattawa, sai zabukan kananan hukumomi da za a yi a jihohi 39. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a wannan mako sai kuma wata juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da ta hada ainihin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi wucin ƙarshen mako lafiya.